Odette Basho. Karrawar mutuwa na buga musu ba sa so su ji bani da kyawu ina da gudu bana jin harbi fashe musu ta suna na bala'i gawar ko na barta a layi suna ta zuwa na sa su a layi ina da kudi bana bin layi kar ka sake ka saka nai zagi a Great the Crowd suka ce mun monster lion king ku kira ni da gangster band the boss they call me master baka no dang dang headmaster yo za a yi kata kata nayi wa beat din fata fata ina magana kuma rata tata suka zo kallo na rututu
it is that bell when I hear it must be ringing they walking up a see them they are boring it is a that bell when I hear it must be ringing they walking up a see them they are boring
kararrawar mutuwa
way
hey
kai
kararrawar mutuwa
way
hey
kai
kararrawar mutuwa
way
hey
kai
kararrawar mutuwa
way
hey mu tashi da komun fi ku jini aikin da muke wane bijimi kallon mu kake don naka gani listing audience zan zana kuri zuciyarka baka kuma ba hakuri ga wannan na maka dan guzuri I make a hit kuma sai uzuri sai an dage za a samu kudi zuciya ce ke jawo rikici wata ran ma sai an zub da jini haka ne yasa suke da guwa kar ku manta ni fa ina da guwa rasti na ko yana da wuta baya kasuwa koda da ruwa bin bango aikin ka dangaruwa iya yanga wannan yan mata
It is a that bell when I hear it must be ringing they walking up a see them they are boring it is a that bell when I hear it must be ringing they walking up a see them they are boring
kararrawar mutuwa
way
hey
kai
kararrawar mutuwa
way
hey
kai
kararrawar mutuwa
way
hey
kai
kararrawar mutuwa
way
hey kai Zishan meka nini rich Bansan tokin kong baka yelo Kama zade wa kwa nasaka aritbani ba eri yaw tanda Na magana like tanda I'm so strong black panda Gata le kamar panda Ina magana kuma baka riya tinda ni akabawa kair baya Pas live su kazo baya rag time mu kazo baya Allah kasare mu kai gaga cheesy hating For nothing I hiding Like ending in a hostel I'm so lonely For my pants I'm so lovely